aya faɗa cikin ayar azumi ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykum as-siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ku waɗanda suka yi imani, mun wajabta muku yin azumin watan Ramadana kamar yadda muka wajabta wa waɗanda suka gabace ku don ku samu takawa. Kalmar la'allakum tattaqun lamun dinnan malamai sukan ce da ita lamun ta'lil, ma'ana illa da sababi, da dalilin da yasa Allah ya wajabta mana yin azumi shine don mu kai ga samun takawa. Idan ka ce watan azumin Ramadan, da shi kansa azumin watan Ramadan din makaranta ce ko kwaleji ce ta horo don a samu wani certificate ko wata shaida ko wani horo, baka yi laifi ba. Mece ce shaidar, mece ce certificate din, menene horon da ake so a samu? Shine na tsoron Allah, wanda shine at-taqwa, wanda malamai sun yi fassarori dangane da me ake nufi da takawa. Fassarar da tafi kowace takaicewa da gamewa, fassarar Abdullahi dan Mas'ud, Allah ya kara masa yadda, yace at-taqwa hiya an taj'ala bainaka wa baina azabillahi wiqaya bijtinabil nawahi wa imtithalil awamir. Idan aka ce takawa, ana nufin ka sanya tsakaninka da azabar Allah shinge da shamaki da tsari. To amma shin na katangar karfe ko na katangar bulo da bulo ko na katangar dutse da dutse? A'a, bimtisalil awamir, ta hanyar bin umarnin Allah, wajtinabin nawahi, da kuma gujewa hane-hanensa. Babban sako da darasin da ake so mu koya a cikin watan Ramadan shine na bin abin da Allah yake so da kuma gujewa abin da Allah baya so. To wannan shine babban darasin da ya kamata kowannen mu yayi wa kansa da kansa bita a bayan shudewar watan Ramadan, ya ga shin ya samu wannan ko bai samu ba. Wani zai iya yin tambaya yace, to me yasa Allah subhanahu wata'ala ya biyo mana ta hanyar azumi dan ya koya mana wannan? Malamai suka ce saboda abu guda biyu su suke kai dan adam zuwa ga sabawa Allah: sha'awar baki da sha'awar farji. To shi kuma azumi waɗannan abubuwan guda biyu yake saitawa, domin idan mutum yana azumi babu shi babu ci, babu shi babu sha, kamar yadda kuma babu shi babu yin dukkan wani abin da ke cikin ma'anar ci ko ma'anar sha. To haka nan kuma babu shi babu jima'i. An hana ɗan adam cin abinci da shan abin sha a wunin azumi tun daga hudowar alfajir zuwa faduwar rana, domin in ya ci to dole ne sha'awarsa ta farji ta motsa, in ya sha dole ne sha'awarsa ta farji ta motsa, in ya ci ya sha dole ne ya samu energy da karsashi ne je ya aikata wani abu, wanda kuma wannan abin ta yi ya zamo na saban Allah ne, duk da zai iya yiwa ya zamo na da'a ga Allah ne. To amma hana mutum ci da hana shi sha kokari ne na yi masa linzami da baibayi da sanya masa takunkumi dangane da biye wa sha'awoyin zuciya da kuma sha'awoyin farji ta fuskar ci ko ta fuskar sha. Lokacin da baka ci ba, baka da ƙarfi na kai wani kazar-kazar, haka lokacin da baka sha ba. To wannan kuma lokacin yafi sanya ka ka zama cikin hayyacinka da tunani na in zakai ka san me zakai, in zaka bari kuma ka san me zaka bari. Dan haka Allah subhanahu wataala yayi amfani da takunkumin hana ci da hana sha, wanda shine azumi, da kuma hana jima'i, dan ya dawo da dan adam cikin hayyacinsa wajen ya saita shi, wajen ya bi umarninsa da kuma gujewa hane-hanensa. Da yawa daga lokacin da muke yin azumi akwai abubuwan da ba ma iya yi. Saboda me? Saboda ba mu da ƙarfin yi, ba mu da kuzarin yin, ba mu da nishaɗin yin. Da yawa daga cikinmu a lokacin da muke azumi, in zani sai mun san me zani, in za mu bari sai mun san me za mu bari. To kaga wannan hanya ce mai sauƙi ta dora ɗan adam bisa ga saiti, bisa ga tsari, saɓanin in yana ci in yana sha, ma'ana a wajen azumi kenan. Annabi sallallahu alaihi